Beat Sky Records.
Alaka tada ke baburana rabuwa ni da ke mutakara ba kin zama bin yarwa.
Alaka tada kai baburana rabuwa ni da ke mutakara ba ka zama min dan uwa.
Alaka tada ke sabaruwa zan kira ki da limbiya kike mulki ciki a sanin sarauniya a masoyiya. Fita ɗanuwa a kuban bayyana miki bakin san me ke faruwa. Wani abu ne wani yanayi mai kama da damuwa a cikin raina daga naji na san ki yake zuwa kuma ki ce suna ki zama
Sky Record Family.